Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu na ranar yau Lahadi 2 ga watan Afrilu na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga Maryam da kanin labarai.
Wasu daga cikin dakaru kusan 200,000 da Rasha ta rasa tun bayan da kasar ta fara mamayar Ukraine sun mutu ne saboda dalilan da ba na yaki ba, a cewar ma'aikatar tsaron Birtaniya. Jerin mahaukaciyar guguwa sun yi sanadiyar kisan akalla mutane 21 a kananan garuruwa da manyan birane a fadin kudanci da yamma ta tsakiyar Amurka. Hare-hare ta sama da Isra'ila ta kai da safiyar yau Lahadi sun taba wurare da yawa a lardin Homs na Siriya, inda suka jikata sojoji biyar.
Kanin labaran kenan. Idan muka tsanduma cikin shataskar rahotanninmu, kuma za a ji abin da masana harkar tsaro suke cewa a game da fararen hula masu taimakawa 'yan ta'adda domin ci gaba da aikata ayyukan ta'addanci.
Ayyukan da faran hula zai iya yi a ce yanzu ya shiga cikin yaki ko bai shiga cikin yaki ba, har da taimakawa kamar da su Peter da kuma bada bayanai, idan faran hula ya haka ko bai fito ya ce ya shiga Boko Haram ba, to ya shiga cikin yaki burara.
Baya ga haka, shugaban Ghana Nana Akufo-Addo ya jaddada aniyarsa na tabbatar da an kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a nahiyar Afirka da duniya baki daya a jawabin da ya gabatar wurin wata muhawara da aka yi a birnin New York.
Tun terrorism yanzu ba batun Ghana kadai ba ne, ko Togo ko Ivory Coast ko America, wato abinda ya yi Burkina ya yi affect mu daga cikin Ghana, abinda ya yi Nigeria ya affect yan Cameroon ko yan Niger, shi yasa ya kamata akwai partnership.
Kamar kowace ranar Lahadi, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo wanda Halima Abdulruf take gabatarwa. Muna kuma tafi da guzirin watan Ramadana da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan, sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Wasu daga cikin dakaru kusan 200,000 da Rasha ta rasa tun bayan da kasar ta fara mamayar Ukraine sun mutu ne saboda dalilan da ba na yaki ba, a cewar ma'aikatar tsaron Birtaniya a yau Lahadi a bayanan da take fitarwa a duk rana game da yakin Ukraine. Dalilan da ba na yaki ba sun hada da shan barasa, hadarin ababen hawa akan titi, da kuma rashin lafiya da yanayi ke haddasawa kamar tsananin sanyi. Ta yiwu kwamandojin Rasha sun gano cewa yawan shan barasa musamman na shafar kwazo a wajen yaki, a cewar sabbin bayanan. Ko da yake, yayin da yawan shan barasa ya zama ruwan dare a tsakanin galibin al'ummar Rasha, an dade ana kallon lamarin a matsayin wani bangare na rayuwar soja da aka amince da shi har ma a lokutan yaki. Jerin mahaukaciyar guguwa sun kashe akalla mutane 21 a kananan garuruwa da manyan birane a fadin kudanci da yamma ta tsakiyar Amurka, inda suka ratsa ta babban birnin Arkansas, suka yi sanadiyar raftawar tsoron wani dakin kallon kaɗe-kaɗe da ke cike da mutane a Illinois, abin da ya sa mutane a fadin yankin mamakin barnar da guguwar ta haddasa a jiya Asabar. Mahaukaciyar guguwar da aka tabbatar ko ake tunani ta auku a akalla jihohi 8 sun lalata gidaje da wuraren kasuwanci, sun kuma kada bishiyoyi tare da ratattaka unguwanni a fadin yankin kasar, cikin waɗanda suka mutu har da wasu mutane 7 daga karamar hukuma ɗaya a Tennessee, 4 a karamin garin Wayne na jihar Arkansas, da 3 a garin Sullivan da ke jihar Indiana, sai kuma 4 a jihar Illinois. An kuma samu rahoton mace-mace sakamakon guguwar da suka sauka a daren Juma'a zuwa jiya Asabar a Alabama da Mississippi. Haka kuma mutum ɗaya ya mutu a garin Little Rock na jihar Arkansas, inda jami'an birnin suka ce fiye da gine-gine 2,600 ke kan hanyar guguwar. Hare-hare ta sama da Isra'ila ta kai da safiyar yau Lahadi sun taba wurare da yawa a lardin Homs na Siriya, inda suka jikata sojoji biyar, a cewar kafofin yada labaran Siriya. Wannan ne karo na 9 da Isra'ila ke kai hare-hare a kan wurare a Siriya tun farkon wannan shekarar, a cewar kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Observatory Human Rights da ke Siriya. Kamfanin dillancin labaran kasar na sana ya ambaci majiyar soja wato da ya ambaci majiyar soja ya ce hare-haren sun auna wasu wurare da ke birnin Homs da kuma yankunan da ke kewaye. Na'urorin kariya hari ta sama na Siriya sun dakile makamai masu linzami da aka harba tare da kakkabo wasu daga cikinsu a cewar sanarwar. Ƙungiyar ta Observatory ta ba da rahoton cewa makaman masu linzami sun auna wasu wuraren sojan Siriya ne da kuma na mayakan sa kai masu alaka da Iran ciki har da wata cibiyar bincike. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Tunan ba da jimawa ba Maryam za ta sake shigowa ta karanto kashin labaran na biyu, amma yanzu bari mu kawo muku rahotonmu na farko daga Najeriya. A wani mataki na gaggauta kawo ƙarshen aika-aikar 'yan ta'adda a yankin tafkin Chadi, rundunar kwance na MNJTF ta fara da rimikiya a kan masu tallafawa aikace-aikacen 'yan ta'adda a yankin, matakin da masana ke cewa zai taimaka. Daga Abuja, Hassan Maina Kaina ya aiko mana da wannan rahoton.
Yadda ake samun wasu fararen hula na taimakawa 'yan ta'adda da ko dai bayanai ko kayayyakin bukatu. A cewar masana, wannan na ɗaya daga cikin ababen da ke ƙara rura wutar rikicin Boko Haram a yankin tafkin Chadin. Akan haka, rundunar ƙawancen dakarun ƙasashen tafkin Chadin baya ga ci gaba da murƙushe 'yan ta'addan a filin daga. Kazalika, tana kuma tunkarar ƙalubalen masu tallafawa 'yan ta'addan. Na nemi ƙarin bayani daga babban kwamandan rundunar MNJTF, Major General Abdul Khalifa Ibrahim.
Especially sojojin da ke sector na uku mai headquarter a Mongono da suke da sojoji ta wajajen Baga, wajajen Damasak, wajajen Gubiyo da sauransu, da kuma sojojin Niger na sector na hudu mai headquarter a Difa wanda suke da sojoji a Barua da wasu sauran wuraren. Gaskiya ba ƙaramin aiki ake yi ba kuma ana samun nasara. Mun kama irin wayannan mutanen banzan suna daukan abubuwa za su kai ma su 'yan ta'adda, abubuwa kaman mai, kaman abinci, kaman magunguna da kuma dai spare parts. Mun kama su wajajen mutane 10 a sati 2-3 da suka wuce, yanzu suna hannu muna nan muna bincike.
Group Captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya da ke zama kwararre kan sha'anin yaki da ta'addanci ya ce wannan mataki na sojojin tafkin Chadin zai taimaka gaya wurin yi wa tufkar hanci.
Yaki ba zai yiwu ba sai suna samun taimako wanda yake kamar nasu abinci, nasu communication ko ince samun labarai, samun bayanai, da suna samun taimako na kayayyakin tafiya kamar motoci ko babura ko something like that. So kaga duk inda aka ce akwai wani kuma wanda yake taimaka ma 'yan ta'adda, to kaga wannan din baya da kyau kuma wannan zai shafi aikin da sojoji suke yi. To yana da illa kwarai da gaske idan ana samun waɗannan mutane suna cikin jama'a amma kuma suna ba waɗannan 'yan ta'adda a taimako, kuma illan tana karuwa saboda su kaga suna kusa da sojojin, suna kusa da jama'a, so sun san irin shirye-shirye da za a yi kuma su je su tsegunta ma wannan mutane. Wato abu ne wanda yake yana da tasiri kuma yana da kyau haka yana faruwa idan su sojojin tafkin Chadi suna samu suna katse hanyar da 'yan ta'adda suke samun taimako ko bayanai ko abinci ko man fetur, duk irin waɗannan abubuwa kaga suna taimaka ma su 'yan ta'adda su ci gaba da zama.
Group Captain Sadiq Garba Shehu kazalika ya ce yana da kyau fararen hula a yankin tafkin Chadi su sani cewar a dokar yaƙi fa tallafawa 'yan ta'adda tamkar aikata ta'addancin ne.
Ayyukan da faran hula zai iya yi a ce yanzu ya shiga cikin yaƙi ko bai shiga cikin yaƙi ba, a cikin waɗannan abubuwan da suka ayyukan da za a yi ya shiga aiki mara har da wannan abubuwan da ka kira wato logistic ka ku taimakawa kamar da su fetur da kuma bada bayanai, shi ma wannan doka idan faran hula ya haka ko bai fito ya ce ya shiga Boko Haram ba to ya shiga cikin yaƙi mara.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
An gaishe ka Hassan Maina Kaina. Masauraro, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. A duk lokacin da ake so kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a adireshin mu voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga Maryam da kashin labaran na biyu.
A jiya Asabar, kasar Pakistan ta faɗi cewa an kashe sojojinta hudu a lokacin da wasu 'yan ta'adda daga tsallaken iyakar Iran suka kai hari akan wasu sojojin sintiri da ke aiki a tsakanin ƙasashen biyu. Mummunan harin na tsallaken iyaka ya faru ne a gundumar Kerch da ke kudu maso yammacin lardin Baluchistan mai makwabtaka da Iran, a cewar wata sanarwar sojojin Pakistan. Sanarwar ta kuma ce an sanar da bangaren Iran game da haran don daukar kwakwaran mataki akan yan ta'adda a bangaren kasar da kuma hana faruwar hakan a nan gaba, sai dai sanarwar bata bayar da karin bayani ba. Ofishin jakadancin Iran a Islamabad ya yi Allah wadai da haran tare da jajantawa iyalan sojojin da aka kashe. A jiya Asabar, shugaban Iran Ibrahim Raisi ya faɗi cewa sanya hijabi doka ce a Iran, bayan da wani bidiyo da ya nuna wani mutum yana jifar wasu mata biyu da basu rufe kansu ba da madarar yogurt a wani shago da ke kusa da wani birni na mabiya Shi'a ya bazu sosai. Karin mata na bijirewa hukumomi ta hanyar yin watsi da sanya hijabi tun bayan zanga-zangar da aka yi a fadin kasar saboda mutuwar wata matashiya 'yar kabilar Kurdawa 'yar shekara 23 a watan Satumba a hannun 'yan sandan da'a bisa zargin ta saba dokokin sanya hijabi. Jami'an tsaro sun yi amfani da karfi wajen hana buram. Hukumomin shari'a a wani gari da ke kusa da birnin Mashhad da ke arewa maso gabashin kasar sun bayar da sammacin kama mutunan da aka gani yana jifar matan biyu da yogurt waɗanda uwa da 'ya ne. Haka zalika su ma matan ana iya ba da sammacin kama su bisa saba ka'idojin sanya tufafin mata na Iran, a cewar kafafen yaɗa labaran ƙasar.
An gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Shugaban kasar Ghana Nana Akufo-Addo ya bukaci kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya da sauran kasashen duniya su baiwa yaƙi da ta'addanci da tsatsauran ra'ayi fifiko domin ganin an kawo ƙarshen matsalar ta'addanci a faɗin duniya. Daga Kumasi a kasar Ghana ga rahoton da Idris Abdullahi Bako ya aiko mana.
Da yake jawabi a zauren kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya a hedkwatar majalisar da ke birnin New York a babbar muhawara mai taken barazana ga zaman lafiya da tsaron ƙasa da ƙasa a sanadiyar ta'addanci, shugaba Akufo-Addo ya ƙara tabbatar da aniyar Ghana wajen yaƙi da ta'addanci da ya addabi duniya, kuma ya jaddada buƙatar a ƙara gaggauta yaƙi da ta'addanci da tsatsauran ra'ayi.
The most recent report of the Secretary General on the threat posed by Daesh to the international community, which was released in February this year, as well as the 2022 Global Terrorism Index.
Rahoton baya-bayan nan na sakatare janar kan barazanar da kungiyar Daesh ke yi wa al'ummar duniya wanda aka fitar a watan Fabrairun bana, da kuma kididdigar ta'addanci a duniya na shekarar 2022 da rahoton cibiyar nazari da bincike kan ta'addanci ta Afirka na 2022 duk sun yi magana game da karuwar ta'addanci da tsatsauran ra'ayi a fadin Afirka. Lallai bayanai kan waɗanda suka rasa rayukansu musamman a nahiyar na da ban tausayi, saboda waɗannan dalilai ne Ghana ta sake jaddada Allah wadai da tsatsauran ra'ayi da ta'addanci, kuma ta buƙaci ƙasashen duniya da su yi haka. Majalisar Dinkin Duniya ta shirya wannan babbar muhawara ne domin ta baiwa kwamitin sulhu damar yin tunani da inganta tsarin haɗin gwiwa tsakanin majalisar, ƙungiyar tarayyar Afirka da kuma ƙungiyoyin ƙasashen Afirka wajen daƙile ta'addanci. Shugaba Akufo-Addo ya zayyana wasu hanyoyi da za su taimaka wajen yaƙar ta'addanci da tsatsauran ra'ayi.
First, the rise of violent extremism and terrorism underscores the urgent need for a collective response.
Na farko, ta hanyar haɓakar tsatsauran ra'ayi da ta'addanci na buƙatar gaggawar mayar da martani daga kowa ta hanyar ƙarfin soji da diplomasiya da kuma taimakon juna, kamar shirin nan na Africa Initiatives da ya haɗa kan wasu ƙasashen Afirka domin yaƙar ta'addanci. Yace yana da muhimmanci a ƙarfafa ƙungiyoyin yankuna ta hanyar inganta haɗin gwiwa fannonin leƙen asiri, dabaru, iya aiki, horarwa da tura sojoji. Adib Sani mai sharhi ne kan harkokin tsaro yace lalle wannan muhawara ya dace domin batun tsaro na buƙatar haɗin gwiwa tsakanin ƙasashe.
Batun terrorism yanzu ba batun Ghana kadai bane, ko Togo, ko Ivory Coast, ko America. Yanzu is internationalized, waton abinda yayi Burkina yayi affect mu daga cikin Ghana, abinda yayi Nigeria ya affect yan Cameroon ko yan Niger. Shi yasa ya kamata akwai partnership, akwai different countries. Amma mu kade ba mu ya mu yi. Shi yasa shugaban kasa yace our common existence depend on countering terrorism. So akwai batun kudi, akwai batun commitment, akwai batun matasa a samu su aiki, batun human insecurity sannan ga wasu ba aiki, ba ruwan sha, ba abincin ci, ba inda zasu kwana, ba su da access to healthcare. Wannan duka na iya ya push mutane su join terrorist groups and gamu improve intelligence and ba nasu ba hanyan sojoji kadai ba, amma kuma mu duba shi from the human insecurity perspective.
Wasu shugabanni da wakilan kasashe da suka yi jawabi a wajen taron sun hada da kasar Amurka, Brazil, Burtaniya, Malta da sauransu. Kuma yawancinsu sun yi kira da a ƙara baiwa Afirka goyon baya da inganta haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa domin ta'addanci na matuƙar ƙara yaduwa a nahiyar. Idris Abdullah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
An gaida Idris Abdullah. Masu haruka da amanta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kamitoci 16:25:31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa zango na 102.5 zangon FM. A koda yaushe kuma za a iya zuwa shafin mu tweet na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Social media duniyar matasa.
Masu sauraro, sallama a gare ku, tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Haliba Abdullahi ce ke muku lale, marhaba cikin shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tabo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo da ma ci gaban da ake gani a yanzu a fannin kimiyyar fasahar zamani. Madalla, a ci gaba da bitan sabbin ababen da ke tafi a fannin tattalin arzikin fasahar zamani, wato digital economy a Turanci, la'akari da yadda gwamnatin Najeriya ta kaddamar da wani sabon shirin bada tallafi na $600,000 a fannin fasaha da kirkire-kirkire a makonni biyu da suka gabata. Shirin ya bibi lamarin don sanin me ake ciki a yanzu. Shin menene shirin ya kunsa? Malama Suraya Ahmad ita ce jagorar cibiyar bada taimako ga matasa da suka fara sana'ar kirkire-kirkire a matakin farko, wato TT Labs, kuma ta yi bayani akan shirin tallafin na gwamnatin Najeriya.
Wato shi wannan program na IDAS da gwamnatin Najeriya tare da tallafi na wasu organizations su AFDB, su banki na Musulunci da su banki na France da aka haɗa saboda a taimakawa masu sana'o'i na technology da waɗanda suke so su shiga da kuma waɗanda su ma tallafawa masu sana'o'in technology suke. To wato mun fada a na ƙarshen ne muna da wani organization da ake cewa TT Labs. To shi TT Labs yana kokarin tallafawa ƴan arewa ne da suke kokarin yin kamfanonika na technology saboda su dan samu hannun jari wanda har zai taimaka musu su gina wannan shi sana'ar tun daga farko har kuma su samu waɗanda za su fara dan siyan abin daga gurin su sannan su je su samu wani hannun jari daga hannun wasu kamfanonika haka daga ƙasar waje. Saboda a gaskiya ita arewa an batta a baya ta gurin abin da ake cewa venture capital investment. To mu da yake TT Labs ana kiran shi kamar incubator ko accelerator ne, wato shi ne wanda za ka haɗa kamfanonika na technology waɗanda ba su san kan abin ba, ka ba su tallafi ta gurin ɗan hannun jari sannan kuma a taimaka a ba su skills da har za su iya haɗa kamfanin har su samu customer. To a cikin program din na IDAS dai akwai irin mu haka masu tallafawa waɗanda suke da kamfanin na technology. To mu ma zai amfane mu saboda mu ma za a taimaka mana daga program din saboda mu samu mu taimaka musu.
Idan aka kaddamar da sabon shiri musamman na tallafi, daga farko abinda ake bada fifiko akai shine yadda za a sanar da al'umma akan ci gaban da aka samu, yadda za a zakulo waɗanda za su ci gajiyar shirin da kuma yadda za a aiwatar da shi. Shin ƴan Najeriya suna da masaniya game da wannan shirin? Ga wasu ra'ayoyi.
Da farko dai sunana Yusufuddin Yusuf, kuma ina yin abin da ya shafi harkar kimiyya da fasaha ne. Ina kere-keren manhajoji da su website. Wannan tallafi da gwamnatin tarayya ta yi gaskiya ban da labarin sa to, amma alhamdulillah yanzu da labarin ya zo mana. Kuma wannan tsari indai abin ya kasance an yi shi bisa ka'ida, abu ne da zai taimaka, domin akwai ideas da dama waɗanda yake mutum yana so ya implement din shi, but amma saboda babu tallafi daga gwamnati da ya kamata ta tallafa, da kuma wanda zai mentoring ɗinka wajen supporting ɗinka wajen funding ɗin abubuwanka, hakan yakan kawo taskaro da kuma koma baya abubuwan. Gaskiya idan na samu wannan tallafi, gaskiya zai taimaka mun sosai, saboda irin manhaja da nake tsarawa manhaja ce da nake tsara ta, wacce take taimakawa mutane wajen sanin ilimin computer cikin sauki, su iya computer kuma su dinga amfani da ilimin computer wajen samun arziki, harkar sana'a su, ko kuma su dauki harkar computer ma a matsayin sana'a. Dan haka yanzu haka muna tsara shafi na internet babba na musamman, wanda mutane za su shiga su koyi ilimin computer cikin sauki, cikin inganci, wanda wannan tallafi idan muka same shi gaskiya zai amfani al'umma sosai baki daya.
Sunana Sa'ada Aliyu. Wannan tallafi da gwamnati za ta ba domin masu basira na kekira lalle zai ba wa matasa ƙwarin gwiwa, musamman wanda suke da ƙananan masana'antu na kimiyya da fasaha, wato startups wanda suka fara, wanda ba za su dauka nauyin abin da suka fara ba saboda yana neman capital da yawa. So a taimaka wa wannan startups din shi ma zai taimaka wa shi kanshi economy GDP na ƙasa, da kuma zai ƙara matasa ayyuka, wato job opportunity kenan.
A wani bangare kuma, masani a fannin kimiyyar fasaha da kirkire-kirkiren zamani Dr. Ibrahim Muhammad ya ce
yanzu saura kusan sati 8 wannan gwamnatin ta tafi, to kuma ta fito da wani tsarin rabawa matasa masu ilimi kuɗi don su kirkiro abin da zai kawo ci gaba a Najeriya. Wannan abu mai kyau ne inda da lokaci, ko kuma su yi tsarin yanda ba za a raba kuɗin a cikin gaggawa ba, sai a bari sabuwar gwamnatin da za ta zo su zauna tare a transition din nan da ake ciki, a ce ya kamata a zauna a samu tsari tsakanin gwamnatin da za ta tafi da wacce take zuwa, a samu fahimta cewa ga irin tsarin da wannan gwamnatin take son ta kaddamar, amma tunda lokaci ya kure mata tana iya daga kafa sai sabuwar ta zo. Mu ba mu ce ka ai ba, amma hanya yanzu in ci aka da da kuɗin nan a kuɗin Najeriya, amma kuɗin da za a iya samu a babban bankin Najeriya, na misali na dala da ake magana, za a iya cewa wajen kusan rabin trillion ne kuɗin da za a raba. Wannan rabin trillion din da halin da ƙasa ke ciki da wayansu ababa, mutum nawa za a raba wannan kuɗin? Abu ne da ya ci a amfani da hankali a duba hanya, kuwa ba kawai hanyar neman wani kuɗi ba ne na murabus, za su yi murabus su yi murabus da kuɗin jama'a su tafi, amma inda gaske suke tsakani da Allah abu ne mai kyau.
Zuwa yanzu dai ba a san takamaiman lokacin da za a fara aiwatar da shirin ba da tallafin na gwamnatin tarayya ba, kamar yadda malama Surayya ta shaida.
To an dai ce za a fara, amma gaskiya ba a faɗi takamaiman ranar da za a fara ba, sannan kuma gaskiya ɗan arewa ba a faɗa mana ko yaya ba ne za mu samu, sai dai muna nan kuma muna bin abin sosai sosai, muna biye da shi saboda mu san me ke taruwa, kar har a zo a yi abu ya wuce mu ba mu san ana yi ba. Muna dai biye, muna sa ido, muna sa kunnuwa mu ji me ke faruwa.
Shirin dai a cewar mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo zai zakulo matasa 'yan kasar masu shekaru daga 15 zuwa 35 waɗanda suke mu'amalar su na kasuwanci, kuma suka kasance cikin matakin farko na basirar kirkire-kirkire da fasahar zamani domin cin moriyarsa. Alƙalaman ƙididdiga a fannin tattalin arzikin fasahar zamani na shekarun baya-bayan nan a Najeriya da sun yi nuni da cewa an samu ƙarin zuba jari na sama da dala biliyan 4 sakamakon ayyukan haɗin gwiwa da shirye-shirye a fannin. To masu sauraro, gabaki ɗaya kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci, kuma a mako mai zuwa za mu jiyo ta bakin hukumomin da nauyin aiwatar da irin wannan shirin ba da tallafi ya rataya a wuyansu, don samun cikakken bayani akan yadda za a aiwatar da shi. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan sashen Hausa na murya Amurka, ni Halima Abdulrauf ke mana fatan alkhairi, ku kasance cikin koshin lafiya. Bi salam.
Madalla, an gaishe ki Halima Abdulrauf. To masu sauraro, kafin mu ci gaba ga wannan sako,
uwar gida ko kin ji wannan albishir?
Da abin da kika jima kina nema ta samu.
Sashen Hausa na Muryar Amurka ya fara kawo muku shiri na musamman da mata zalla.
Shirin zai rika haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa a ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba.
Shirin zai rika zuwa muku kowace ranar Lahadi da karfe 9:30 na dare a Gogon Najeriya. Ke ma kina iya shiga wannan shirin domin bada gudunmawa ga ci gaban harkokin mata.
Kada ki yarda a baki labari ko kuma ki zama ƴar kallo.
Muryar Amurka, duniya a tafin hannun ka. Zama kallaji
tsakanin rawa. Haka yake. Yanzu kuma lokaci ne da zamu karanto wasu daga cikin sakonnin da kuma sirrin kuka aika mana ta sakon email.
Sakon Baffa Haruna Bajo ga shine na farko a yau, yace muna jinjinawa mata a bisa dawainiyar da suke yi na girke-girke da sarrafa ruwan buɗe baki da suke yi a wannan lokaci na azumi. A ƙarshe nake fata Allah ya ƙara buɗawa mazajen su wajen samo abin da za a sarrafa don sawa a bakin salati. Shi kuma Shehu Adamu Rijo cewai cire tallafin man fetur zai ƙara jefa talakawan Najeriya cikin wani hali, saboda haka muna kira ga gwamnatin Najeriya da gaggauta jingina wannan yunkuri nata tun lokaci bai kure ba. Na gaba ya fara da cewa kai cho wai mu jama'ar jihar shugaban kasa mai barin gado wato Katsina me muka yi wa hukumar samar da hasken wutar lantarki ne, tunda azumi ya kama muke wuni mu kwana da kishirwa kuma muke yin bude baki ba tare da mun sha ruwan sanyi ba dalilin rashin wutar lantarki. Sako daga Haruna Muhammad Katsina. Usmani Umar Foreba gashuwa kuma yace salam gidan radio mai albarka. Sabon salon kai hari da wasu ƴan bindiga suka kai a wani kauye dake yankin Huntuwa a jihar Katsina a Najeriya. Abun bakin ciki ne da takaici. Ya Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu a duniya baki daya, da fatan jami'an tsaro su ma za su canza salo. Sako na gaba na haɗin gwiwa ne suka ce al'ummar kasar Amurka, Allah ya kawo muku saukin wannan guguwa ta bala'i da ke lalata dukiyoyi da rayuka. Sako daga Babandi Mamman Bande da Ali Sarkin Yakin Nima da tasiri unguwar Tudu da Adamu Mamman. Sako na gaba ya ce tabbas lokaci yayi da matasa za su tashi tsaye wajen dogaro da kansu kafin lokaci ya kure musu, domin masu iya magana sun ce mai zaman jira ya wahala. Ina kira ga ƴan uwana matasa kar mu raina karamar sana'a domin tafi zaman kashe wando. Sakon mu na ƙarshe na haɗin gwiwa ne daga Jamila da Fatin Ado Salati Goma ga Annabi Rajo da Maimuna Aliko Auta kafin ta yalwa, da kuma Aisha Lawal Bini Hambali ɗan Silva Sokoto suka ce ware ƴaƴan bora da na mowa da wasu ƴan siyasar da Allah ya ba nasarar cin zaɓe ke yi idan suna rabon gerun azumi sam bai dace ba, domin yanzu haƙƙin kowane ɗan ƙasa ya rataya a wuyan su ne, ba wai ɗan jam'iyyar su kaɗai ba.
Madalla, to yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku guzirin watan Ramadana.
Sunana Mamunu Malam Ado. A yanzu dai rayuwar matasa za a iya cewa alhamdulillah a bisa kan wasu shekaru da suka dan huce haka, tunda yanzu gaskiya matasa sun dauki azumi da muhimmanci, kasancewar yawan wa'azuzzuka da abubuwa da ake gaskiya alhamdulillah. Yawancin matasan za a same su sune gurin ibadu, wani tafsir na alqur'ani mafi yawa duka matasa ne a gurin, sannan kiyamul lailin nan da aka fara mafi yawanta duka kawo matasa ne za iske, kenan sun dauki abin da muhimmanci, kuma suna yawan durin wadda za a je haka fada a gurin sanyi-sanyi saboda rana azumi za a dauka. Matasa gashi na a waya suna karanta alqur'ani, kuma wasu da qur'ana a hannunsu haka suna karantawa. Mu ma haka muke gaskiya, tunda yanzu daga mun tashi kawun ba aiki ba, daga mun tashi dama kawai karatun qur'ani ne, sannan kiyamul laili muke jira kawai lokaci ya yi mu je, kuma lokacin tafsir mu je wajen tafsir mu saurari tafsiri. Kawai abin da muka maida hankali a kan shi dai musamman cikin wannan wata na Ramadan mai albarka, ja hankalin da zan ma uwa matasa dai kamar yanda aka dauki abin da muhimmanci, aka bada ƙarfi akan abin, mu ci gaba da daukan abubuwan da muhimmanci, saboda wannan wata ne mai albarka musamman kwana 10 nan da ya rage. Kenan yana da kyau a ce matasa mun maida hankali akan astaghfari, neman gafarar Ubangiji da roƙon Allah a dukkanin abubuwan da suka shige mu. Muna roƙon Allah sai ka mu budi da albarka a cikin ƙasa, duk wani matsala da ta zo ta dame mu sai Allah ya kawo mu saukinta. Kenan wannan ibada ita ce za mu je mu kusanci Allah da ita don mu samu warware dukkanin wani al'amuranmu da ya toshe mana.
Madalla, Allah ya kyauta. Masararo Aimana Afuwa ba za mu iya kawo muku labarai a takaice bisa karancin lokaci kuma da haka muka karkare shirin namu ba sabon ba zuwa can an jima misalin karfe 9:30 agogon Najeriya da gamaru da Chadi za mu kawo muku shiri na musamman da daddare wanda aka kirkire shi domin mata wato shirin kallabi sai a kasance da mu yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawi da engineer mu na yanzu Naze Mizori Ni Aisha Mu'azu nake muna fatar ayi bude baki lafiya ma'assalam.